ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau zai daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata, a wata tattaunawa ta musamman da muke yi da matashi Mubarak Sulaiman Shu'aibu, dalibi da ke karatun digiri na biyu a fanni da ya shafi Petroleum and Environmental Technology, fanni da ya shafi albarkatun mai da kuma muhalli a kimiyyance. Yanzu ganin cewar kana wannan karatu, a da dama matasa a Najeriya ba sa ainihin zurfafa karatu a wannan fanni, a me kawo wannan matsala ko kuma me yasa kake ganin matasa ba sa zurfafa karatu a fannin da ya shafi harkar tatso arzikin albarkatun mai?
To ka san shi wannan aspect din, wato is very competitive, mutane da yawa suna son su shigo wannan aspect din karatu. So mutane suna duba akan koda an shiga, so chances na samun aiki a wato wannan petroleum aspect din yana da karanci. It's one of the reasons da yasa mutane ba sa considering shigo a petroleum aspect din. Kuma in mata it's relatively more expensive than current also aspects in sciences. So I think wannan shine dalilin da yasa matasa ba sa yawan son considering wannan oil and gas aspects in master's programs.
Wani irin jan hankali za ka yi ma matasa da suke karatu a gida Najeriya ko kuma suke ganin cewar zurfafa karatu a matakin digiri na farko ko matakin digiri na biyu ba wani abu ne da ya kamata su hoɓɓasa su ga sun yi ba?
Gaskiya wannan yadda san Najeriya yake tafiya yanzu, I think future Nigeria is still dependent on oil and gas. So I think in the demand and in the opportunity, I think this is the best aspect. The ekamata big matasa on the ticket. When the PK either first degree in Q4 and the Mazda should go first degree, so still considering one aspect in Karatu also.
To a ƙarshe Malam Mubarak, wani irin jan hankali za ka yi musamman ga hukumomi don ganin sun ba mu matasa ƙwarin gwiwa su yi karatu a wannan fannin?
Kage yanzu kamar college na almost 70% of college na yanzu they are being sponsored by PTDF. So and I think wannan is a very good thing, yana da kyau. So ina encouraging Nigerian institutes wanda suke da damar supporting matasa su biya musu scholarship, wato scholarship a wannan aspect din nan.